Rahotanni kuna cewa wasu yi da kayan sarki ne fa suka shiga garin suna barazana da bindigogi ga mazauna garin na Shinkai da ke yankin Okari a kudancin jihar Taraba. Lamarin da ya kai jama'a ficewa, yayin da wasu kuma suka rasa rayukan sakamakon kife wanda jirgin da suke ciki ya yi. Kuma al'umman da yana make Taraba ne zuwa ƙauyukan Awaitunga, Tekula da kuma garin Lafiya da ke jihar Nasarawa, kamar yadda wasu mazauna garin na Shinkai suka tabbatar.
Mata da maza garin da kuma na zuba ruwa na haihuwa don kaga tsoron da garin sai ta ce ko kuma ba su mutu da gawan suna ba su gawo ci gaba da harbin mutane
kuma ni gidan da na Karawa a rake kula awai da kuma cikin garin Lafiya.
Ko me yasa ake guduwa ana barin Shinkai?
Ana gudu ne kuma ta garin da wato da din dai ne na kasa da suka mutu dai cewa an fara wani su mutane sai fara da su kuma kuma duwan sai da duwan ba ma kuma din da su ne din ba dan yi su wannan kafin.
Wasu rahotanni ma suna cewa mai nagar sai kan cewa garin guduwa akwai wannan masu karasa rayukan su wajen getar kogi.
Mutane haka ne tabbas a jirgi ne kan jirgiyar mutan morka yara guda biyar maza biyu mata uku amma an samu gawa mutum guda shirya zuwa ka uku ne da kuma fahimta a hukun kamar da muna da man guduma Allah muna da man guduma gwamnatin tarayya da ta zo da sa ba da gaya magana wani nan sai da jiro ba yau suka sa bari mana wannan barazana ba saboda wani lokacin zai sa aika mana aika aika muna roƙon gwamnatin tarayya su sa baki domin a kamo mu zaman lafiya a wannan area.
Kawo yanzu gwamnatin jihar Taraba wanda ta tabbatar da halin da ake ciki ta ce yanzu haka tana bincike tare da tuntubar hukumomin da abin ya shafa kamar yadda kwamishinan yaran labaran jihar Honorable Samun Dogare ya karin haske.
Da muka ji cewa sojoji ne da hada clash expression mai yake kira su task force a Abuja and they had a clash with the headmen and then getting clash thing is like headmen they were able to kill one soldier so that resulted to sojoji to say they want to take vengeance so the treating mutane suke kawo ne shi kai din akan cewa suna gani kamar da haburin wayannan clash din sun shigo sun gudu sun shigo akan the long span of their gun getting location and other soldier din suna so producing wannan gun ne ko kuma su shiga su leveling kawo ne if we are afraid the federal only helped us get up eh yanzu kamar sai gwamnati suna kokari su ga find out the truth of the picture about the deal
to sai dai kuma kawo yanzu hukumomin soji ba su ce komai ba tukuna kan wannan batu da makorin na 'yan sandan jihar Taraba wanda ta tabbatar da abubuwan da suke faruwa a yankin na Shinkai ta ce yanzu haka tana gudanar da nata binciken a cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP David Misal.
Na kira bidiyo mu da su zan zan let me get more details sai mu mu ji kamar yadda suke abin nan but we don't like military have gone there for our operation so I don't know really what happened.
A bada an sha samun tashin hankula a yankunan na Ukari da ke makwabtaka da jihar Benue lamarin da ya kai kafa rundunar kota kwana wato operation wild strike a tsakanin jihohin biyu ko da yake a wasu lokutan aka yi zargin wuce gona da iri. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Nigeria.